所以很多地方现在不得了。الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد غديا تتبت على الله تبارك وتعالى دوكا ونرنجي نيغو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi daya ga watan Zulhijja shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda ya dace ma shi daga watan 10 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa menene hukuncin yin sallar gawa a makabarta amsar wannan tambaya haramun ne sallar gawa salla ce kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiraye ta da wannan suna sabani ga malaman malikiya da malaman hanafiya wanda suka tafi akan cewa sallar gawa na nan akan ma'anar salla a larabci ba a shar'ance ba su iya abinda suka dauki sallar gawa addu'a ce dan haka suka ce ba a bukatar karanta Fatiha a cikin ta kamar yanda bayani ya gabata sallar gawa salla ce domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da sarkin Habasha mai suna An-Najashi ko kuma wanda yake da lakabin An-Najashi wanda sunansa Asham da Allah ya masa rasuwa Ubangiji ta'ala ya turo sako na musamman zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wasallam ya turo masa yakun mutuwar wannan mumini manzan Allah ya fito cikin sahabbai yake cewa dan uwanku wanda ke kasar Habasha Allah ya masa rasuwa manzan Allah ya ce sallu ala sahibikum ku zo kuma dan uwanku salla manzan Allah ya fito filin da ya saba yin sallar gawa nan gaban masallacinsa manzon Allah ya wuce gaba sahabbai suka yi sahu a bayansa manzon Allah ya masa salla ash-shahida anan fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace sallu ala sahibikum haka kuma duk gawar da aka kawo manzon Allah yakan tambaya a farkon musulunci shin akwai bashi akan ta idan an ce masa akwai bashi sai manzon Allah ya ja da baya sai ya fada ga sahabbai yace sallu ala sahibikum kuma dan uwanku salla don haka idan lafazi ya zo a cikin alkur'ani ko a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farko iya abinda za a dauke shi akan istilahi wanda yake na shari'a an gane ku sai in an samu dalilin da zai sarrafa shi zuwa harshe wanda yake ma'ana istilahi wanda yake na larabci to dan haka sallar gawa salla ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mu la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah ingantacciya ga duk wanda bai karanta Fatiha a cikin sallar shi wannan dadin fa'ida ne akan amsar tambayar an gane ko sallar gawa salla ce sabani ga malikiya da hanafiya da suka ce addu'a ce domin hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya jagoranci sallar gawa sai ya karanta Fatiha a bayyane da aka gama sallah ya waiwayo yace ku san da cewa na karanta Fatiha a bayyane dan ku san da cewa karanta Fatiha a sallar gawa karantarwa ce ta annabin ku sallallahu alaihi wasallam to dan haka sallah ku gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana yi a makabarta kamar yanda yake cewa al-ardu kulluha masjid sai ce illa al-maqbura wal hammam manzon Allah ya ce kasa gaba dayan ta duk fadinta manzon Allah ya ce wurin sallah ce yace amma banda makabarta banda bandaki waɗannan mahalli biyu sune manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tuge baya halatta ayi sallah a cikin su sai kuma sauran wasu wurare wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tuge a cikin wasu dalilai irin su wato a aqanul ibil ma'ana inda raƙuma suke kwana waɗannan wurare ne su ma suna daga cikin wuraren da aka haramta yin sallah don haka in ka ce sallar gawa ta halatta ayi a makabarta banda sallah ta farilla sai ka kawo dalilin da ya bambanta alhali babu dalilin da ya bambanta yanda aka haramta yin kowace sallah ta farilla ko ta nafila haka sallar gawa haramun ne yin ta a makabarta Allahumma sidi wanda aka binne shi ba tare da an yi masa sallah ba to wannan akan iya zawwa kan kabarinsa an gane ko limami ya wuce gaba jama'a su yi sahu a baya ayi masa sallah kamar yanda wani mai tsabtace masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da cewa akwai kokonto a cikin riwayar shin namiji ne ko mace ce ne wanda Allah ya masa rasuwa a cikin dare sahabbai suka tattala shi suka kai suka binne da aka wayi gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gaba wannan mai hidimar masallaci kamar yanda ya saba gani sai yake tambaya ina wani sai aka ce ai Allah ya masa rasuwa suka ce ai tun jiya ya rasulullahi cikin dare mun kai shi mun binne shi manzon Allah yake cewa afala azantumuni yanzu mi ya hana ku sanar da ni uzurin sahabbai anan saboda girmamawa da darjantawa da suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin akwai nauyi a cikin dare su fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin aje abin ne wannan mamaci duk da cewa a wata riwaya an zo da lafazin kamar ka ce sahabbai sun rena ajawalinsa suna ganin cewa ya ayyuhan nas ne bai kai matsayin sai an tabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku kanku kun sani akwai gawar da bai kai ba an ce sai an tabo malam wane da malam wane haka kawai ai jama'a in ta hadu ake kaiwa aje a wannan to amma su suna ganin cewa lamarin salamari ne mai sauki amma a wurin Allah al'amarin sa al'amari ne mai girma domin babu aikin da ya wuce tsabtace masallacin Allah subhanahu wataala domin wannan yana daga cikin rayar da masallatai a tsabtace shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a hadisi ingantacciyar riwaya ta Aisha kuma haka ubangiji ta'ala na faɗa a cikin suratul tauba innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin to dan haka su suna ganin cewa wannan gawa ai bata kai matsayin sai an tabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tattara shi a cikin dare suka je suka binne manzon Allah da ya samu labarin mutuwar sai yace to ku nuna mun kabarinsa suka wuce gaba suka je suka nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kabarin manzon Allah ya wuce gaba sahabbai suka yi sahu a bayansa manzon Allah ya yi masa sallah anan abinda muke so mu fahimta anan kasancewar in an rige an binne mutum in koda an masa sallah in akwai wani wanda ake kwadayin addu'ar sa wanda kuma bai halarci ba wannan sallar gawar anan malamai suka ce dalili ne na nuna cewa zai iya zuwa kan kabarin sa ya kabbara ya masa sallah an gane ku domin shi wannan mutumin da Allah ya masa rasuwa sahabbai sun masa sallah to amma kasancewar anan domin ya samu albarka game da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya nuna ma al'umma cewa hidimar masallatan ubangiji subhanahu wataala ba wani aiki bane ba wanda yake karami aiki ne wanda yake mai girma a wajen Allah to dan haka manzon Allah sai ya wuce gaba yayi masa sallah to wannan shine dalilin da malamai suka ce wannan ba khususiya bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin khususiya ba ta tabbata dole sai da dalili. Ma'ana in ka ce wannan ya keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ka zo da dalilin da ya keɓance wannan al'amari gare shi, domin duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ko ya aikata, to wannan ana shar'anta ma al'umma ne gaba ɗaya har zuwa kiyama, sai an samu dalilin da ya keɓance shi shi kadai. Don haka anan malamai suka ce duk wani mai daraja wanda ake kwaɗan addu'arsa ko wanda yake makusancin mamaci, baya nan aka masa sallah, to idan ya zo ba laifi yakan iya zuwa kan kabarinsa ya masa sallah ya masa addu'a. To dan kuma bugu da ƙari kenan, wanda aka binne shi ba tare da an masa sallah ba, to wannan sai a je a tsaya a kan kabarinsa a yi masa sallah. An gane ku? Wannan shi kadai ne sallar da za a iya yi a makabarta, amma sallah ba ta gawa ba ta farilla ba ko ta nafila ko sallar gawa baya halatta a yi ta a makabarta, kuma in an yi ta sallah ce ɓatacciya, annahyu yaqtadi al-fasad, saboda anan hani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayi kasa gaba ɗayanta, manzon Allah ya ce masallaci ne. Al'ardu kulluha sai ce masjid, sai ce illa al-maqbura, sai dai makabarta wal hammam, wato da bandaki su kadai ne baya halatta a yi sallah. Kuma akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu alaiha, manzon Allah ya ce kar ku sanya kabari gaba ku yi sallah, kuma kar ku zauna akan kabari. Gaya mana cewa in za a yi sallar gawa a makabarta cewa ba za a sa kabari a gaba ba, kuma maganar ma a keɓance wurin sallah a makabarta wannan bai dace ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama makabartar baki a nesa take da gidansa, duk wanda ya je haji ya je Madina ya san tazarar da take tsakanin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da makabarta ta bakiya, amma a nan gaban masallacinsa manzon Allah ya keɓance wuri yake sallar gawa. In wato Allah ya ma wani rasuwa nan ake kawo gawar a aji, sannan aje a tabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fito ya yi sallah, wanda bayani ya gabata da a farkon musulunci daga mutum na fitar rai sai a tashi sai aje a faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya katse duk wasu ayyukan sa ya zo wajen wannan bawan Allah wanda yake cikin wannan yanayi na fitar rai, har Allah ya masa cikawa. Manzon Allah yana nan a yi masa wanka, a yi masa likafani, a tattala, sannan a kai a yi sallah, sannan a kai abin ne. Sahabai sai suka yi shawara suka ga yin haka akwai tsanantawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai suka yi shawara tsakaninsu suka ce daga yau duk mutumin da yake cikin halin fitar rai ko Allah ya masa rasuwa, kar a gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a dau hakuri har a tattala shi, in an gama an kawo an ajiye masa sannan aje a sanar da shi. To don haka kasancewar abin takeici ba ma wato wai sallar gawa ba, hatta da sallah ta farilla zaka ga mutane suna yi a makabarta, musamman binne gawa ta gaban magariba, sai gani wa an ce wai lokacin sallah yayi, anan makabarta za su hadu su yi sallah saboda jahiltar addini. To don haka haramun ne yin koma wace sallah ce a makabarta, sallah duk sallah ce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana ko ina ana iya yin sallah a fadin kasa, amma banda makabarta, banda ban daki, sai kuma dalilai daga cikin wasa da sai kamar ban daki shi ma wannan inda raƙuma suke kwana ba a yin sallah. Hikima anan manzo Allah ya ce domin shaydani, wato raƙumi an halice shi ne daga shaydani. An gane ku? Ma'ana yana da wasu halaye irin halaye na shaidanu, amma ba maganar wasu da suke cewa wai raƙumi al'ada yake irin yadda ɗan adam yake al'ada. To matar kariya ta tare kuke da ita a ɗaki, da me yasa kake sallah a ɗakin kuma alhali take tana al'ada? Tambaya ta biyu, ɗan uwa yake cewa menene hukuncin ziyarar makabarta tsawon kwana uku a kullum bayan sallar asuba da farar safiya, ko mu ce da jijjihi, ko mu ce da duhu-duhu, zaka ga jama'a sun fita sun tafi ziyarar makabarta na mamacin da aka binne, idan aka yi kwana uku kuma daga nan sai a taka burki. Menene hukuncin irin wannan ziyara, wanda daman darasi da ya gabata muna cikin baban da ke bayani game da ziyarar makabarta? wannan ziyara tsawon kwana uku ziyara ce bid'iyya ta ci karo da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Kuma ita irin wannan ziyara wata bid'a ce wadda ta keɓanta da wasu garuruwan san kwata-kwata ma ba su san da ita ba. Amma a nan idan mutum ya mutu ƙwarai da gaske za ka ga jama'a a kullum bayan sallar asuba tsawon kwana uku an fita an je an ziyarci makabartar. Wanda da muka yi tambaya waɗanda suke masana suka ce asalin wannan ziyara da ake yi tsawon kwana uku da safe bayan sallar asuba, dalilinta suka ce da makabarta ba ta nesa da gari, kuma namun daji ba sa nesa da gari. Idan an binne mutum sukan iya zuwa su tone, to don haka kewaya ne, don abinda suke ce mata ma kewaya suke cewa ba ziyara ba, za mu je kewaya. An gane ku? Shi ne ya abinda aka santa a nan, wai a je a kewaya a ga kabarin ya kwana lafiya ko kuma bai kwana lafiya ba. In wani naman daji ya dan fara tunawa kenan sai a maida a ida gyara shi, shi ne asalin. To sai al'amarin kuma ya yi tazarci. Yanzu yawa makabarta an wayi gari a kewaye take, ba naman daji ba kura ba ko damusa ko kirkeci ko zomo, aka ce yanzu ka kamo akalla ka yi tafiya sama da kilo 10 kafin ka samu dawan da zaka same shi ko sama da haka. To dan haka shine wai asalin wannan kewaya. To amma sai aka dauke ta a matsayin cewa ibada ce, daukanta a matsayin ibada, wannan saba ma Allah subhanahu wataala ne, saba ma manzansa ne. In har ziyara ce to bata keɓanta ba da cewa sai da asuba, kamar yadda ƙarin bayani zai zo a darasinmu na yau, kamar daman kuma ya gabata. Ziyarar makabarta ba ta da wani lokaci keɓantacce, a tsawon yini da dare awa 24 duk lokacin da kake da dama za ka tafi ka ziyarci makabarta. Amma keɓance mata lokaci bayan sallar asuba wannan bid'a ne, in ma an ɗauke ta a matsayin ziyarar kenan. Saboda ba wanda ya isa ya keɓance ma ibada lokaci, an gane ko? Ko sababi, ko jinsi, ko wuri, ko adadi, ko kaifiya, illa Allah subhanahu wa ta'ala ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Duk abinda shari'a ta bar shi kofa buɗe, to wani bai isa bai zo ya ƙayyade shi. An gane kenan. A nan me ya maida wannan ziyara cewa ziyara ce ta bid'a? Saboda ba ta lokaci da aka yi bayan sallar asuba, kuma sannan ƙara ƙayyade mata adadi da aka yi, aka ce sai kwana uku, bakin kwana uku, da kwana uku shi kenan. Wannan shi ya tabbatar da cewa in ma an ɗauke ta a matsayin ziyara to bid'a ne. Bayani ya gabata, akwai al-usulus sitta, wanda duk wani abu mai sunan ibada ka ɗauko shi ka ɗora shi akan wannan mizani, in yayi daidai ka ci gaba da yi, idan kuwa bai yi daidai ba to imaza sauke, in kayi ma Allah ba zai amsa ba. Shi ne muka ce na farko wato sababi, ba wanda ya isa ya ba ibada sababi illa Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa. Abu na biyu wato adadi, ba wanda ya isa ya ce kaza za a yi, an gane ko? So kaza za a yi sai Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa. Na uku wato shi ne jinsi, ba wanda ya isa ya ce da kala kaza za a yi illa Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa. Kamar yadda bayani ya gabata, da mi Allah ya nuna mana jinsin da ake yi layya su ne bahimatul an'am, raƙumma da tumaki da awaki. Yau inda za ka kama zakara ka yanka a matsayin layya, Allah ba zai amsa ba. An gane ko? Wancan faɗa ta Bilal, wannan mai data gefe na cewa shi bai kula ba. Bilal yake cewa ni ban kula ba, yace ko da zakara na samu sai in yi layya da shi. Dan haka Ibn Hazm sai ya tafi akan cewa in kaza kake da ita yau zaka iya yankawa a matsayin layya. An gane ku? To dan haka kasancewar kaga jinsin da Allah ya nuna mana wanda ake layya da shi ko a wajen hadaya a yanka su ne bahimatul an'am, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'is al faqir. To dan haka kasancewar na uku kenan shine jinsi, Na hudu wato shine zamani, ba wanda sai ya ba ibada zamani ya ce lokaci kaza za a yi ta face Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa. Waye ba mu lokacin yanka layya cewa sai an dawo daga sallar Idi, sai an gama sallar Idi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya ba mu. In ka yanka layya kafin sallar Idi, wannan layya ba ta yi ba. Sannan na biyar wato shine wuri. An gane ku? Wuri, ba wanda ya isa ya ce a wuri kaza za a yi illa Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya nuna mana wurin da ake tsayuwa a ran 9 ga wata, wanda rukuni ne daga cikin wannan arkanul hajj, wato Arafa. Manzon Allah shi ya kayyade wannan wuri. Shi ya nuna mana wurin da ake yada zango bayan an zo daga Arafa, bayan fadawar rana, shine Muzdalifa. Shi ya nuna mana dukkan waɗannan wurare. To dan haka waɗannan su ne al-usulus sitta: sababi, adadi, jinsi, zamani, wuri, kaifiya. Kamar yadda manzon Allah shi ya nuna mana yadda ake arwalla: farko za ka wanke hannuwa, ka kurkure baki ka shaka, sannan ka wanke fuska, sannan ka wanke hannun dama izuwa kusurwa, sannan ka wanke hannun hagun izuwa gwiwar hannu, sannan ka shafa ruwa a kunne, akai ka shafa a kunne, sannan ka wanke kafar dama, sannan ka wanke kafar hagun. In ka fara arwalla daga kafa ka gama da wanke hannu, wannan baka yi ba kamar yadda ake bukata, domin ka zo da ita a kaifiyar da ba Allah ya ce a yi ba ko manzansa. Manzon Allah da ya karantar da wani sahabi arwalla, sai ya ce haka arwalla take. Manzon Allah ya ce duk wanda ya saba akan haka ya ketare iyaka, ya munana, kuma ya zalunci kansa. To dan haka ita wannan ziyara, cewa bayan sallar asuba tsawon kwana uku a je a ziyarci makabarta, wannan bid'a ce. Abin da ya nuna bid'a ce ba ta wannan zamani. An gane ko? Cewa sai bayan asuba, domin baka taba ganin ba cewa mamaci ya mutu a ce sai bayan azhar ko bayan la'asar ko da magariba za a je ziyara. A kullun sai bayan asuba an keɓance mata wannan zamani. Sannan kuma sai aka ba ta adadi, cewa bakin kwana uku daga kwana uku shikenan. Ai, akwai rashin adalci ma ga mamaci. In kuma kun ce a damu yi masa addu'a, to addu'a duk inda kake ku kuke faɗa cewa wanda yake kabari ma iske shi take. An gane ko? In ziyaran makabarta ce za ka yi, to karka kayyade mata lokaci, kuma karka bata adadi. Duk lokacin da kake da dama ka je ka yi. In ku ka ce addu'a ce, to tun kuna gida a zauna ma ku yi masa addu'ar. Dadin fa'ida akan wannan mas'ala shine, wata rana mun halarci wata jana'iza. An gama binne wannan mamaci, sai aka miƙo ma shi lada limamin da ya koya masa, ya Abdullah yake lakanta masa la ilaha illallah. Shine wani malami yake cewa nan, ai akwai rashin adalci, kana raye ba a koya maka la ilaha illallah sai bayan mutuwarka? Da aka miƙo masa helan sai ya jefar da shi. Ya gama addu'a, ya gama addu'a, sai yake bayani, yace wannan kewaye hedo da muke yi, da na mun daji ke akwai ayatul kursiyu muke karantawa, darmin dawa ne muke, dan kar namun daji ya zo ya tone. Yau ko babu su, kuma makabartan mu do ake waye suke, wanda ya ga dama yi, wanda ya ga dama yi bari. Haka shi malamin ya kada, wanda kuma sun dauke shi a matsayin ibada. Dan wani gani yake, in aka binne mamaci ba a kewaye hedo akan kabarin, tamkar jana'izar ba ta yi ba. Kuma asalin wannan ka tambayi kauyawa, me yasa suke ba hedo bane ba fa ake kewayawa? Wannan wata hanya ce ta wuru-wuru, ta tsubbu, ta nuna cewa su malamai ne. Wanda kauye in aka binne mamaci, igiya ake zawa a kewaya a jikin kabarin, ba dan komai ba, saboda naman daji daga yazo ya fara tunawa. Idan wannan igiya ta kama farcinsa, sai ya yi tsammanin cewa mantankuli ne aka yi, tarku ne aka yi, sai ya zabi ya bar kabarin. Shi ne asalin. Su kuma suke karanta wai ayatul kursiyu, wai darmin dawani. Kamar yadda bayani ya gabata, darasi da ya gabata, muna cikin babi na 66, baban da ke bayani game da mustahabbancin ziyarar makabarta. Malam sai ya kayyade, sai ya ce lirrijal, ga mazaje kadai. An gane ku? Da ya ce lirrijal, anal allamu litakhsis. Kenan me za mu kara? a magana a ma'anar magana sa da yace babu istihbabi ziyaratil quburi lirijal sai ka ce dunan nisa sai yace wa ma yaquluhu zair da abin da ya dace mai ziyarar makabarta ya fada na addu'a wannan babi kamar yanda muka yi bayani gaba biyu gare shi gaba ta farko na nuna mana ziyarar makabarta sunna ce mustahabba sannan kuma ziyarar makabarta ba wani abu bane ba karazibi in yi abin da naga dama hatta da addu'ar da zaka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya nuna mana wanda bayani ya gabata ba su ɗe ba su bi ba sanin hanya ya fi sauko ba ta hanyar da zaka koyi ibada illa ta hanya daya daya shine hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yazo da shi na alqur'ani da sunna wani sahabi ake ce masa wai haka ne annabin ku ya karantar da ku komai yace kwarai yace manzon mu daidai da yanda zamu tsugunna mu biya bukatun mu manzon Allah bai bar mu ba sai da ya nuna mana yanda zaka tsugunna kai bawali ko kai bayan gari in ka gama ga yanda zaka tsaftace jikinka game da wannan datti manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar al'umma ba sai da ya nuna musu shin yanzu a tunaninka manzon da ya koya maka yanda zaka tsugunna ka biya bukatarka ziyarar makabarta zai kyale kai yake gwada maka cewa in ka ziyarci makabarta ga abin da ya dace kai da na addu'a hadisi sahihi na cikin muslim manzon Allah yake cewa duk abin da zai kusantar da ku ga ubangiji subhanahu wataala manzon Allah yace ban bar ku ba sai da na nuna muku kuma duk abin da zai nisanta ku da ubangiji subhanahu wataala manzon Allah yace face na tsawatar ranku to dan haka anan malam yace wa ma yaquluhu zadir da abin da ya dace mai ziyarar makabarta ya fada wato na addu'a kamar yanda bayanin ya gabata wannan kebancewa da malam yayi yace lirijali an gane ko wannan babu dalili da ya bambanta tsakanin maza da mata akan wannan ibada babu nasri na alqur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bambanta tsakanin maza da mata akan wannan ibada bari ma dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da cewa yanda aka shar'anta ma maza ziyarar makabarta haka aka shar'anta ma mata wanda nasri na alqur'ani na nuna mana duk wani abin da Allah ya shar'anta ma bayan sa babu bambanci tsakanin maza da mata sai dai abin da dalili ya bambanta a ƙarshen suratu ali imran ubangiji ta'ala ke cewa fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd falladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب والله عنده حسن الثواب أنهم أبنجي الشاهد أبنجي تعالى يكي تشيوا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء أمل آمل منكم من ذكر أو أنثى فيتي بعضكم من بعض muminai akan wannan addu'o'i da suka yi tun daga inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lil zalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سيئتي فاستجاب لهم ربهم وبنججن سياء أنسى مسو دكا وانا روحو دسكي سننكم يتي أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى كسند تيواني مهل جنك aikin mai aiki namiji ko mace an gane ko ubangiji ta'ala yace duk wani aiki da kuka aikata na gari ubangiji ta'ala yace bana tozartar da shi faman ya amal mithqala zarratin khairan yara waman ya amal mithqala zarratin sharran yara annila udhi'u amala amilin minku min zakarin aw unsa duk wani aikin mai aiki daga cikin ku namiji ko mace Ubangiji ta'ala yace ba na tozartar da shi sai yace ba'dukum min ba'd junan ku an same shi daga juna kamar yanda namiji an same shi daga mace haka ita ma mace an same ta daga namiji an gane yanda namiji in yayi aiki mai kyau makomar shi zata kasance aljanna a gobe kiyama haka ita ma mace yanda in namiji ya fandare ya kangare ma ubangijinsa subhanahu wataala yanda zai hadu da ukuba da azaba a gobe kiyama haka ita ma mace don haka manzon Allah yace innaman nisa'u shaqa'iqur rijal su mata manzon Allah yace waran masaki ne wato na maza ko kuma kace waran takalmi ne dai suke babu wani bambanci sai abinda dalili ya bambanta bangaren ibada ba bambanci tsakanin maza da mata sai abinda dalili ya bambanta don haka duk wata ibada in wani yace maka wannan yake banta da maza banda mata to iya abinda zaka faɗa masa ba ni dalilin da ya bambanta in bai baka dalilin da ya bambanta to sai a koma asali duk abinda Allah ya shar'anta ma maza haka an shar'anta ma mata to don haka wannan aya tana nuna babu bambanci tsakanin maza da mata bangaren ziyarar kabari wanda in ka koma sunna dalili na farko kamar yanda bayani ya gabata wato shine gamammiyar fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da muka karanta na Buraida da manzon Allah ya ce kuntu na haitukum an ziyaratil qubur sai ya ce fazuruha da dai na hane ku game da ziyarar makabarta manzon Allah sai ya ce ku ziyarci makabarta wanda hanin a farko ya hada maza da mata lokacin da manzon Allah ya ce kuntu na haitukum an ziyaratil qubur da dai na hane ku game da ziyarar makabarta ina dalilin da ya ce mata kadai aka hana banda maza ko kuma maza kadai aka hana banda mata hanin ya hada maza da mata an gane ku wanda hadisin sai ya ce fazuru ha manzon Allah sai ya ce yanzu ku je ku ziyarci makabarta ku je ku ziyarci makabarta to ka yarda ka amince hanin da ya hada maza da mata to me yasa a yanzu umarnin da yace fazuru ha zaka ce yake banta da mata yake banta da maza banda mata dole sai ka kawo dalilin da yake bance maza banda mata akan wannan umarni da manzon Allah yi wanda hadisin na cikin sahihu muslim yana da ziyada manzon Allah yace kuntu na haitukum an ziyaratil qubur sai yake cewa fazuruha sai yace wa na haitukum alluhumil abahi fawqa thalathin sai yace fa amsiku ma badalakum wa na haitukum anin nabizi fis siqa sai yace fashrabu fil asqiyati kulliha wala tashrabu muskira manzon Allah da yace da na hane ku game da ziyarar makabarta sai yace ku je ku ziyarci makabarta a yanzu sannan sai yace da na hane ku game da ajiye naman layya sama da kwana uku manzon Allah yace fa amsiku ma badalakum ku ajiye naman layya iyayen da ku ga dama yace da na hane ku game da wato yin tsime an gane shi ne annabi wanda Coca-Cola kin su ce a wancan lokaci da dabino da wannan ake yin ta da sauran kaya waɗanda suke masu zaki ɗanɗano shi ne ake kira da nabi ya ce da na hane ku game da yin tsimi a cikin salka sai manzon Allah ya ce fa yake cewa ku yi tsimi a yanzu a cikin dukkan wata salka ko gora ko ma menene ku yi manzon Allah ya ce sharadi dai wala tashrabu muskira kar ku sha abin da ke sanya maye to anan in ka ce lafazin da yace fazuru ha yake banta da maza banda mata to nan da yace ku ajje naman layye iya yanda kuka so sai a ce yake banta da maza shi ma banda mata nan kuma da yace ku yi tsimi a cikin duk abin da kuke so amma kar ku sha maye sai mu ce yake banta da maza banda mata kaga wannan dalili ne tabbatacce wanda yake nuna ba bambanci tsakanin maza da mata game da ziyarar makabarta kamar yanda hadin hanin a farko ya hada su da yace kuntu na haitukum an ziyaratul qubur da dai na hane ku game da ziyarar makabarta wannan hani ya hada maza da mata haka nan fadarsa da yace fazuru ha ku ziyarci makabarta ba dalilin da ya bambanta tsakanin namiji da mace ana duk wanda ya bambanta ku fa alaihi dalil dole ya zo da dalilin da ya bambanta alhali ko babu na biyu wato kasancewar illar da saboda ita aka shar'anta mana ziyarar makabarta illa ce wadda maza da mata suna tarayya a cikinta an gane ku illa ce wadda maza da mata suna tarayya a cikinta, kamar yadda yake cikin hadisin Anas ɗan Malik wanda yana cikin Al-Mustadrak na Al-Hakimun Naisaburi, da dangane kyaukyawa da manzon Allah ya ce, kuntu na haitukum an ziyaratul qubur, sai ya ce ala fazuruha, sai ya ce fa innaha turiqul qalba wa tudmiul aina wa tuzakkiru bil akhirah. Manzon Allah ya ce da na hane ku game da ziyarar makabarta, sai ya ce yanzu ku je ku ziyarci makabarta, sai ya ce domin ziyarar makabarta na tafsasa zuciya. Wanda bayani ya gabata, duk lokacin da ka ji alamar ƙiƙasa a zuciyarka, rashin imani, an gane ko allurarka ta imani ta sauka ƙasa, to ima za ka je ka ziyarci makabarta. Ziyarar makabarta na daga cikin abin da ke lausasa zuciya. Sai ce fa innaha turiqul qalba, wato tana lausasa zuciya. Sai ce wa tudmiul aina, sannan na sanya idanu su zubar da hawaye, wanda hawaye komun kankantarsa indai ya zuba daga idaniyar mumini, saboda tsoron Allah, to Allah ya haramta ma idanunsa gidan wuta a gobe kiyama. Hadisi ne sahihi, an gane ko? Manzon Allah yake cewa la talijun nara ainun bakat min khashiyatillah, duk idaniyar ta yi kuka saboda tsoron Allah ba za ta shiga wuta a ranar kiyama. Au kama kala, shi ne sai ya ce wato dimi'ul aina, na sanya ido ya zubar da hawaye. Sannan sai manzon Allah ya ce wato zakiru bil akhirah, kuma tana tunatar da mutum makomarsa lahira. Don haka a wata riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri wanda na cikin musnad na al-Imam Ahmad da al-Mustadrak na al-Hakim, manzon Allah yake cewa fa inna fiha ibra, domin akwai daukan izina wato game da ziyarar makabarta. To ana abin da muke so mu gane, shin mace ba a buƙatar zuciyarta ta lausasa? Shin ba a buƙatar mace ta zubar da hawaye don tsoron Allah? Ba a buƙatar mace wato ta tuna makomarta lahira? Kaga anan jumla ce ta aliliya da yace fa innaha turiqul qalba wa tudmiul aina wa tuzakkiru bil akhirah, illa ce manzon Allah yake nuna mana wadda saboda ita aka shar'anta mana ziyarar makabarta, wannan illa kuma za da mata suna tarayya akan ta. Dalili na uku, rangwamen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma mata cewa sukan iya ziyarar makabarta a cikin dalilai wanda sun wuce a lissafa, ɗaya daga cikin su hadisin da yake cikin al-Mustadrak na al-Hakimul wannan Naisaburi da as-Sunan na al-Imamul Baihaqi, da dangane ingantacce ta hanyar Abdullahi ibn Abi Mulaika. Abdullahi ibn Abi Mulaika yake cewa na hadu da Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan ta gabato daga makabarta, an gane ku? Shine yace anna Aishata radiyallahu anha aqbalat zata yawmin min al-maqabir, yace Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana na hadu da ita, yace ta dawo daga makabarta, sai nace da ita ya ummul mu'minin min aina aqbalti, yake uwar mu'mine daga ina kiki? Aisha sai tace masa min qabri akhi Abdurrahman ibn Abi Bakar, na dawo ne daga ziyarar kabarin dan uwana shine Abdurrahman dan Abu Bakar, Allah ya kara masa yadda. Ibn Abi Mulaika sai yace alaysa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an ziyaratil qubur, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zamanto ba yayi hani game da ziyarar makabarta? Qalat na'am, Aisha tace kwarai da dai manzon Allah yayi hani. Thumma amara bi ziyaratiha, sannan kuma daga baya umarnin akan iya zuwa aje a ziyarta, an gane ku? In ka ce wannan, to kaga wannan fa bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, domin shi Ibn Abi Mulaika tabi'i ne, ba sahabi bane ba, gashi ya hadu da Aisha, kenan hukunci ne wanda yake tabbatacce. Inda kasancewar an hana mata ziyarar makabarta, ba yanda za a yi Aisha Allah ya kara mata yadda ta je ta ziyarci makabarta. Dalili na hudu, wanda hadisi na cikin Sahihu Muslim wanda bayani ya gabata, kasancewar wata rana Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kwance akan shimfiɗa ɗaya a cikin mayafi ɗaya a cikin dare, Aisha take cewa sai na ji a sannu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zari daga cikin wannan mayashi. Manzon Allah sai ya dauta kalminsa a hankali sai ya je ya janyo kyaure, a sannu manzon Allah sai ya fita sai ya maido shi. Aisha tace kishi sai ya kama ni a iya tunani na dakin wata matar shi zaya, domin shi Allah bai taka masa burki ba, an gane ko rabon kwana ba wajibi bane akan shi. Yana ya ta akwai hadisi sahihi matansa gaba daya a dare dai manzon Allah ya kewaya su mata tara, kowace manzon Allah sai da yaje shiga dakin ta. Aisha tace sai na tashi sai na bi bayan sa, sai na ga ya kama hanyar Baqi'a. Aisha tace sai na ringa duku-duku a bayan sa. Lokacin da yaje zai shiga sai ya ce assalamu alaikum dara qaumin mu'mini wa ataakum ma tu'aduna gadan mu'ajjal wa inna insha Allah bikum lahiqun. Aisha tace sai na ga ya tsaya sun maqama qiyaman bawila, ya tsaya tsayuwa mai tsawo, ya daga hannuwansa yana cewa Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqad, Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqad. Aisha tace ya jima yana addu'a, sannan sai ya juyo sai na rigaye shi ina duku-duku, na rigaye shi shiga gida, na dawo kan shimfiɗa, na dau dara. Aisha tace na lallaba kamar ba a yi komai ba. Manzon Allah da ya dawo sai ya same ni ina shesheka, sai yake cewa ya Aisha, yake Aisha me ya faru, wannan wace irin shesheka ce? Aisha tace sai na ce masa ba komai. Manzon Allah ya ce in ma ki faɗa mun ko kuma masanin abinda ke ɓoye da bayyane ya faɗa mun shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah ya ce zato kike Allah da manzansa za su ha'ince ki, an gane ku? Wai zato kike Allah da manzansa za su zalunce ki, za su ha'ince ki? Manzon Allah ya ce Jibrilu ne Allah ya turo shi a wannan lokaci ya faɗa mun cewa in je in roƙa ma ma'abuta wannan makabarta gafara. Lokaci ko ba lokaci bane ba na shiga gida, domin kin riga kin tube kayan ki, bai dace ba a ce ya shigo. Don haka ya tsaya a kofa ya sanar da ni. To sai Aisha ta ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ni in zan ziyarci kaifa aqulu lahum ya rasulullah, in zan ziyarci makabarta ni yaya kamata in faɗa? Sai manzo Allah ya ce quli assalamu ala ahli diyari من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاهكون. مزان الله يتي غا أدو أرزاكي إن هرزاكي زيارة مقبرتا إندا أتي زيارة مقبرتا حرام نيغمج دا مزان الله يتي أبند كوماتا أما دا تتي يا رسول الله كيف أقول لهم إنا زيارة مقبرتا يا كماتا إي مزان الله يتي غا أدو أرزاكي. Kaga wannan dalili ne tabbatacce wanda ke nuna yanda aka shar'anta ma maza ziyarar makabarta, haka su ma mata. Dalili na biyar, tabbatarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wata mata da manzon Allah ya ganta a gindin kabari tana rusa kuka, kamar yanda hadisin yake cikin sahihul Bukhari. Manzon Allah ya ce da ita ittaqillaha wasbir, ki ji tsoron Allah ki dau hakuri. Sai ta ce da shi ilaika anni, ka rabu da ni, ka fitar ga sha'anina. Fa innaka lam tusabbi musibati, ta ce irin musibar da aka dora mun ba a dora maka ba, yaya za ka ce mai taqillaha wasbiri? Ta ce ilaika anni, ka fitar ga sha'anina. To amma lokacin da take irin wannan kalima kakkausa, bata san ba wane ne take fuskantar ma irin wannan kalima. Bayan ya wuce sai aka gaya mata, aka ce kin san wa kike faɗa ma magana? Tace ya? Aka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne. Shine fa kike ce ma ilaika anni, ka kiyaye ni. A lokacin nan kai tsaye ta bi baya ta je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta tarar da shi tana ba da iya hamzarinta. Manzon Allah sai yake cewa da ita innamas sabru inda sadimatil ula, lalle hakuri wanda ake samun sakamakon lada akan sa shine hakurin da ya tabbata a wurin karo na farko na musiba. Lokacin musiba da gumugumunta, ka dora ma zuciyarka dutse ka danne ta, babu raki babu kashin hakuri. To irin wannan hakuri shine ake samun sakamakon lada akan sa. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin dabi'ar shi wanda Allah ya dabi'antar da shi, duk abinda aka masa in dai ya shahi kansa cin mutuncin da aka masa, manzo Allah bai sakautawa. A inda manzo Allah yake sakautawa yake yin fushi sai in an keta alhurma ta Allah. kaga wannan kalima da ta gaya masa kalima ce kakkausa ilaika anni ka kiyaye ni fa shugaban halitta ne fa gaba daya aka gaya masa wannan mummunar kalima to amma lokacin da tazo tana bada hamzari manzo Allah sai ya manta da waccan magana tata iya abin da yake karantar da ita inna masabru inda sadimatul ula yace ki san da cewa hakuri wanda ake samun sakamakon lada akan sa shine hakurin da ya tabbata a wurin karo na farko na musiba a takaice wannan dalili ne wanda ke nuna halaccin ziyarar makabarta ga mata inda ziyarar makabarta haramun ne ga mace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hana wannan mata ka'ida ta malaman usul suka ce la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja jinkirin bayani game da lokacin da ake da bukata to wannan baya halatta amma wasu waɗanda suka haramta ziyarar makabarta a wannan hadisi sai suka fake da ittaqillaha cewa ki ji tsoron Allah suka ce to ai ta kalma ta attaqawa shine imtisalul awamir wajtinabun nawahi kenan hanin ziyarar makabarta kuma yana kalkashin wannan kalma duk da cewa tawili ne babu dalili bayyananne akan haka kamar dai yanda dai bayani ya gabata dukkan su waɗannan dalilai ne waɗanda suke nuna halaccin ziyarar makabarta ga mace illa kasancewar bambancin mata da maza mata ba a buƙatar su yawaita kamar yanda su maza ake buƙatar su yawaita ba dan komai ba kwa saboda toshe wata kafa ta banna saboda mata suna da raunin zuciya ba sa iya jimrewa an gane ko kar su mai da makabarta wurin kururuwa da kuke-kuke kuma karmace ya zamanto ga abin da yake na wajibi a kanta na kula da haƙoƙuwa na miji ta ringa fita kawai ta je ta ziyarci makabarta in ta dawo ma ta ce makabarta zata to don haka kuma yanda hannun agogo ya juya baya wanda mafi yawan mata a yau ba sa fita da sutura wanda yake ta musulunci ba kowace mace bace ba za ta sanya sutura kamar yanda ake buƙatar ta sa shi kuma ka'ida mace mumina in dai za ta fita to dole ne ta sanya iya tufafin da Allah ya shar'anta mata wanda kar mu manta Aisha fa Allah ya kara mata yadda take cewa wallahi da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yau Allah zai kaddara dawowar shi ya dawo ya ga yanda halayen mata suka canza yace da ya tace da ya hana mata zuwa masallaci irin yanda aka hana wato matan Banu Isra'il a lokacin Aisha ne fa take fadar haka wai yanda mata sun juya hannun agogo baya tufafin da Allah ya shar'anta musu ba sa sawa tace da a ce yau manzon Allah zai dawo ya ga yanda mata yanayin su yake tace wallahi da ya hana su fita zuwa masallaci irin yanda aka hana matan Banu Isra'il an gane ko dalilin da ke nuna cewa mace ba a buƙatar ta yawaita ziyarar makabarta shine hadisin da ya inganta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa la'ana Allahu zawaratil qubur Allah ya tsine ma matan da suke yawan ziyarar makabarta matan da suke yawaita ziyarar makabarta zawarat sigatul mubalaga ne don haka wannan lafazi shine lafazi wanda yake ingantacce wanda kuma abinda lafazin yake karantarwa yawan ziyarar makabarta ga mace haramun ne an gane ku jefi-jefi ake buƙatar ta yi to amma wanda ya zo da sigar la'ana Allahu za'iratil qubur wanda masu haramta ziyarar makabarta musamman malaman Hanabila akan wannan hadisi suka tafi la'ana Allahu za'iratil qubur Allah ya la'anci masu ziyarar makabarta mata wannan hadisi bai inganta ba domin a cikin sanadinsa akwai wani marwayci shine Abu Salih maulani na Ummu Hani wanda martabar da malaman hadisi suka ba shi da'ifi ne don haka wannan lafazi bai inganta ba don haka wannan wato halaccin ziyarar makabarta ga mace kar ka fahimci cewa su Sheikh Nasir Albani su ne suka tafi akan haka idan ka koma magabata Hafiz Ibn Hajar a cikin littafin sa Fathul Bari lokacin da yazo bayani akan wannan hadisi yace wannan dalili ne a bayyane wanda ke nuna halaccin ziyarar makabarta ga mata an gane ku sannan Badruddin Al-Aini a cikin littafin sa Umdatul Qari sharhi ne na Sahihul Bukhari shi ma yana daga cikin malaman da suka tafi akan halaccin ziyarar makabarta ga mace hakanan Al-Imamul Qurtubi hakanan wato Al-Imamul Shawkani da Al-Amir As-Sanani duka waɗannan suna daga cikin magabata waɗanda suka tafi akan cewa ba bambanci tsakanin maza da mata game da ziyarar makabarta duk wanda ya bambanta dole ya kawo dalilin da ya bambanta alhadi ko babu. Wanda mun wuce da hadisin Buraida, Allah ya kara masa yadda ba dan komai ba, saboda wannan babi ne wanda yana da matukar muhimmanci, wanda kuma yana buƙatar bayani bakin gurgudu. Wanda mun wuce da hadisin Buraida, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, dadi na hane ku game da ziyarar makabarta. Manzon Allah sai yake cewa fazuruha, yace ku je ku ziyarce ta, ma'ana ku je ku ziyarci makabarta. Wannan hadisi kenan na cikin Sahihu Muslim kamar yadda malam ya bayyana mana anan, wanda kuma muka yi bayanin cewa yanda ake samun annasikh wal mansukh a cikin alqur'ani, haka a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga hadisi ne guda, kuma a cikin sa akwai annasikh akwai almansukh. Idan ka dauki kuntu na haitukum an ziyaratul qubur, da dai na hane ku game da ziyarar makabarta, kaga wannan lafazi ne almansukh da yace fazuruha, ku je ku ziyarci makabarta, wannan shine annasikh ke. Illa abinda muke so mu sani, shi shahe wani hukunci da wanda aka shafe wannan na taƙaita akan al'awamir wan nawahi, umarni da hani cewa ku yi kaza ko ku bar kaza. Amma labari da Allah ke badawa a cikin alkur'aninsa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan annasikh wal mansukh baya shiga shi. Annasikh wal mansukh baya shigan labari, iya abinda yake shiga kenan umarni da hani. Sannan wannan hadisi na Aisha shi ma ya gabata, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhir al-layl ila al-baqi fa yaqul assalamu alaikum dar qaumi mu'minin wa ataakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insha Allahu bikum lahiqun allahumma ghafir li ahli baqi al-ghurfat. Aisha Allah ya ƙara mata yadda tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a duk lokacin da daranta ya kasance, ma'ana kwananta kenan, kamar yadda bayani ya gabata, rabon kwana ba wajibi bane akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma saboda tsabar adalcin da Allah ya masa, manzon Allah sai ya yi rabon kwana tsakanin iyalinsa. To duk dare wanda yake na Aisha, Aisha take cewa a ƙarshen dare manzon Allah yana fita zuwa makabarta ta Baqi'a, wanda bayani ya gabata wannan dalili ne wanda ke nuna mana ziyarar makabarta ba ta da wani lokaci keɓantacce. Duk lokacin da kake da dama a tsawon awa 24 a cikin yini ko a cikin dare, za ka iya zuwa ka ziyarci makabarta. Ta ce yana fita zuwa makabarta ta Baqi'a, idan ya je manzon Allah sai ya ce assalamu alaikum dar qaumin mu'mini, amincin Allah ya tabbata a kanku, wato ya gida wanda yake na jama'a ta mu'mini, ma'ana ku jama'a ta mu'mini, Allah ya tabbatar da amincinsa a kanku. Wannan kuma na nuna mana wannan sallama ta ke banta wato da makabarta ta mu'mini, in ta arna ce ba za ka yi ba, sai dai ka je ka ziyarci makabartar ka dau izina, amma ba maganar kai musu wannan sallama, ba maganar kai musu addu'a. An gane ku? Bayani ya gabata ziyarar makabarta bata keɓanta ba da na musulmi, hatta da na arna mutum zai iya ziyara, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala manzansa ya nemi izininsa ya roƙa ma mahaifiyarsa gafara, Ubangiji ta'ala ya hana shi, ya nemi a bashi izinin ya ziyarci kabarinta, Ubangiji ta'ala ya bashi izini, manzon Allah ya je ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa tare da jama'a ta sahabbai, manzon Allah ya yi kuka, ya sanya sahabbai suka yi kuka, jama'a suka yi kuka. An gane ku? Domin roƙa ma duk mutumin da ya mutu ba akan musulunci ba gafara wannan haramun ne, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya haramta mana da nassi na Alkur'ani, ma kana lin-nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil-mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wama kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la awwahun halim. To dan haka wannan sallama ta ke banta da makabarta ta mu'minai, assalamu alaikum dar qaumin mu'minin, sai ya ce wa ataakum ma tu'aduna, abinda ake muku alƙawari ya riga ya zo, domin duk abinda ake ma bawa alƙawari da zaran ya mutu an tattala shi an kai an soka shi a cikin kabari, to zai fara ganin abin da aka masa alkawari. In Hausawa muke cewa Alhamis mai kyau daga Larabar ta ake ganewa, in dan aljanna ne tun daga wannan kabari zai fara gane ina ne makomar shi, in dan wuta ne kuma tanan zai gane makomar shi, wal iyazu billahi. An gane ko? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace lalle kabari shine farkon masauki daga cikin masaukai waɗanda suke na lahira. In ma ya zamanto dausayi daga cikin dausayi na aljanna, ko ya zamanto rami daga cikin ramuka waɗanda suke na wuta. Wanda manzo Allah yace mumini idan aka rigaya aka binne shi, mala'iku biyu za su zo su yi masa tambaya. Idan suka masa wannan tambaya ya bada amsa, manzo Allah yace za a fada da kabarinsa iya ganinsa. Shine muka yi misalin daga nan in ganinka zai hango maradi, to iya tsawon kabarinka da fadinsa. Sannan manzo Allah yace sai a buɗa masa kofa daga cikin kofofin aljanna ya ringa shakar kanshi da ni'ima har izuwa yinin alkiyama. Sannan aikinsa na gari Ubangiji ta'ala sai ya suranta shi mutum mai kyaukyawar fuska, mai daddaɗan kanshi, ya ringa ɗebe masa kewa yana taya shi hira har akai lokacin da za a yi tashin kiyama. In kafiri ne, manzo Allah yace bayan an masa wannan tambaya ya kasa amsa, ya kasa bada amsa, kabarinsa zai matse. Manzo Allah yace hatta takhtalifa adlahu au kama qala, manzo Allah yace kasusuwan haƙarƙarin shi sai sun saba. Sannan za a buɗa masa rami daga cikin rami na wuta ya ringa shakar guba da zafinta har izuwa yinin alkiyama. Mummunan aikin shi sai Allah ya sawwara shi ya zamanto mutum mai bakar fuska, mai jan ido, mai doyi, ya ci gaba da azabtar da shi. Shi yana tsine masa albarka, shi yana tsine masa har akai yinin da alkiyama za ta tabbata, kamar yadda hadisin yana cikin as-sunan, hadisin al-Bara ibn Azib, haka kuma yana cikin wato musnad na al-Imam Ahmad. To shine anan yace wa atakum ma tu'aduna, abinda ake muku alkawali wato ya zo muku. Can Allah yake cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. An gane ku? Sannan shine sai yace gadan mu'ajjaluna, ababan jinkirtawa ne saboda gobe kiyama. Kenan wannan kunnuwan ne kuwa gani jakan suna baya, domin azaba ta yinin alkiyama tafi azaba wadda take ta kabari. An gane ku? Ta yinin alkiyama tafi azaba ta kabari, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa min hawlakum minal arabi munafiqun wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila adhabin 'azim. Kaga wannan thumma yuradduna ila adhabin 'azim na nuna cewa azabar yinin al-qiyama tafi azabar kabari. Haka can fir'auna da mabiyansa, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. To shine yace gadan mu'ajjaluna, ababan jinkirtawa ne game da duk abin da ake muku alkawali na shiga aljanna ko na shiga wuta saboda gobe kiyama. Sai yace wa inna insha Allahu bikum lahiquna, manzo Allah yace lalle mu in Allah ya so wato masu haduwa ne da ku. An gane ku? Yace in Allah ya so mu masu haduwa ne da ku. Bayani ya gabata wannan togaciya da manzo Allah yace wa inna insha Allahu bikum lahiquna, a wata riwaya na lahiqun, malamai suna da maganganu guda biyu. Magana ta farko anan da yace wa inna insha Allahu bikum lahiqun, zaka maida ta akan ma'anar wato dara qaumin mu'minin. Abinda jumlar take nihi kenan wa inna bikum lahiquna ala halil imani insha Allah, lalle ku jama'a ta mu'minai in Allah ya so mu ma za mu haɗu da ku akan halin muna masu imani da Allah da Ubangiji, da muna imani da Ubangijinmu da manzanninsa. Me yasa? Saboda dan adam baya amince ma kansa game da fitina. A kullun abin da zaka yi ta addu'a shine ka roki Allah, wato shine kyaukyawan ƙarshe. So da yawa zaka ga mutum kana ana masa alamar ana ganin cewa mutumin kwarai ne, wal iyazu billahi, sai kaga kuma karshe ya zama tu karshe ne wanda yake mai muni. So da yawa mutumin banza kuma zaka ga ya samu karshe wanda yake kyaukyawa. Dan haka ita fitina ba a amince mata. Nan manzon Allah da kanshi ne yake cewa inna insha Allahu bikum lahiquna, lalle mu in Allah ya so masu haduwa ne da ku akan halin muna imani da Ubangijinmu. Ma'ana ta biyu suka ce wannan baya busa tafarki wanda yake na kokonto, wannan salo ne wanda yake na larabci. Wa inna insha Allahu bikum lahiquna, ko kuma kace la lahiquna, kamar yanda can a cikin suratul fathi Ubangiji ta'ala yake cewa laqad sadaqa Allahu rasuluhu ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al masjida al harama insha Allahu aminina. An gane ko? Ubangiji ta'ala ya gasgata ma manzansa, mafalkinsa kuma mafulki ne wanda yake na gaskiya. Laqad sadaqa Allahu rasuluhu ru'ya bil haqqi, sai Allah ya ce la tadkhulunna al masjida al harama, na rantsi da girma na da buwayata, Allah ya ce kai manzuna da jama'ar ka za ku shiga masallaci wanda yake mai alhurma. An gane ko? Akan wannan tsarewa da aka muku, ai da an tsare su an hana su shiga Makka a shekara ta 6 da suka zo yin umra da jama'ar sa, aka zo aka yi sulhul Hudaybiya. To Allah ya gaskata ma manzon sa mafulkin da yi, kuma Allah ya masa rantsuwa da girman sa da buwaya, sai ya ce la tadkhulunnal masjidal harama, sai ya ce insha Allah. Zatanka Ubangiji ta'ala zai yi kokonto akan abu? Kokonto ya kori daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan salo ne wanda yake na larabci, ba dan manzon Allah yana kokontan mutuwa bane, ya ce wa inna insha Allahu bikum wato da lahiqun. Sai ya ce Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqat, ya ce ya Allah kai gafara ga ma'abuta wannan makabarta ta baqi'a, shine wannan daidai gabar da malan ya hango a baban. Sai ya ce wa ma yaquluhu zair, da abin da ya dace mai ziyarar makabarta ya fada. An gane ko? Manzon da ya zo da Qur'ani shine anan bai karanta kulhu wallahu ko kuma yasin ko tabaraka ko inna anzalnahu da inna adaina da sauransu, iya abin da ya fada cewa Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqat. Kuma ka koma waccan riwaya ta cikin sahihu Muslim, Aisha ce ta yi faqama qiyaman tawila, ya tsaya tsayuwa mai tsawo sai ya ringa cewa Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqat, ya Allah kai gafara ga ma'abuta wannan makabarta. Kenan in ka je mi za ka yi? Sai ka daga hannunka kai addu'a Allahumma ghafir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. An gane kai addu'a Allahumma adkhilhum janna, Allahumma nawwir quburahum, ya Allah ka haskaka kabarinsu, ya Allah ka shigar da su aljanna. Haka za ka yi addu'a ka daga hannunka Allahumma ghafir lahum Allahumma arhamhum, kamar yanda annabi manzo Allah ya ce Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqat. Don haka karanta wasu kulhu wallahu da su yasin da tabara, wannan saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ba a taba samun dalili daidai da daya wanda aka ce ga manzon Allah ya karanta alqur'ani a makabarta. Babu. Akwai dalilan da suke kawowa a cikin wannan littafi na al-imamu al-qurtubi, littafin da ake kiran shi da at-tazkira fi ahwalil mauta wa umuril akhira. Akwai babi na musamman da yi babu ma ja'a fi qira'atil qur'ani inda al-qabri halatad dafni wa ba'dahu wa annahu yasilu ila al-mayyit thawabu ma yuqra'u wa yud'a wa yustaghfaru lahu wa yutasaddaq. Do hadisin da yazo da su hadisai ne wanda kirkira su aka yi aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Irin hadisin da yake cewa duk mutumin da ya wuce da makabarta wa qara'a qul huwallahu ahad 11 marra thumma wahaba ajrahu lil amwat udiya min al ajri bi adadi al amwat, wa duk mutumin da ya wuce makabarta idan ya karanta qul huwallahu 11 ya bada ladan wannan qul huwallahu 11 ga mamata, za a bashi ladan adadin waɗanda suke, wato adadin dukkan wasu matattu kenan tun daga Adam har zuwa kiyama. Da hadisin da yake cewa idza qara al mu'minu ayatul kursi, idan mu'mini ya karanta ayatul kursi wa ja'ala thawaba hali ahli al qubur, ya bada ladan ga ma'abuta makabarta, adkhala Allah ta'ala fi kulli qabri mu'min min al mashriqi ila al maghrib 40 nura, kabarin dukkan wani mu'mini tun daga mahudar rana har zuwa mafadarta Ubangiji ta'ala zai sanya masa haske 40. Wa wassa Allahu azza wa jalla alaihim madaji'ahum, Allah zai yalwata makwancin su. Shi kuma sai yace wa sai yake cewa a'a Allahu lil qari'i thawaba 60 nabiyya, shi wanda ya karanta ayatul kursi ladan annabi 60 za a bashi. kuma wa rufi alahu bi kulli mayitin daraja, kowane mamacin gaba ɗaya tun daga mahudar rana har zuwa mafadarta, duk wani mamaci mumini sai an bashi, sai an ɗaukaka darajar shi a sanadiyar wannan addu'a da yi. Sannan kuma za a rubuta masa lada goma, an gane ko, game da dukkan wani matacce wanda yake mumini. Wannan hadisi kwata-kwata bai yada asali, in ka ji malaman hadisi sun ce la asla lahu, to kirkira shi aka yi aka jingina ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani hadisi wanda aka jingina ma al-Imam Ahmad na cewa ya tafi makabarta sai ya ga wani wakahu yana karanta Qur'ani, sai al-Imam Ahmad ya hane shi. Da aka gama aka huto, sai shi wannan makahu yake tambayarsa, al-Imam Ahmad, me zaka faɗa game da wani, me zaka faɗa ga wani? Sai ya ce amuntacce ne. Me zaka faɗa ga wani? Amuntacce ne. Sai ya ce to muna da riwaya daga wani zuwa ga wani, har ya kai wannan riwaya wato kan wato mahaifinsa, an gane ku, shine Abdurrahman ibn al-Ala ibn al-Hajjaj, shi kuma daga mahaifinsa shine al-Ala ibn al-Hajjaj, wai yayi wasiyar cewa in an binne shi a wurin kansa a karanta masa suratul Fatiha, an ga a karanta masa farkon suratul Baqara kuma da cikamakinta. Sai yace yaji Ibn Umar, Allah ya kara masa yadda, yana wasiya game da haka. Al-Imam Ahmad sai yace ma wannan mutum maza ko ma ka ga ya ma wannan makahu ya ci gaba da aikin sa. Wannan kwata-kwata wannan kissa al-Imam al-Khallal shi ya rawaito ta, bata inganta ba, an gane ku, in ma ta inganta bata isa ba kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kan Ibn Umar ta tsaya. Shi kuma al-qawlu ma qala ar-rasul, abinda manzon Allah ya faɗa shine faɗa. Duk wanda zai zo da wani aiki ko wata faɗa in dai ta ci karo da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, dole ka ajina shi ka dauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadithi sahihi Uthman yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa ala qabrihi wa qala astaghfiru li akhikum wa sallu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al. Uthman yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya gama binne mamaci, manzon Allah yakan tsaya akan kabarin, sai manzon Allah yace ku roƙa ma dan uwanku gafara, ku roƙa masa dacewar bada amsa, domin a yanzu ana yi masa tambaya. Anan abinda Usman yace manzon Allah in ya gama binne mamaci, tsayuwa yake akan kabarin, ba tsugunnawa ba yake. Darasi na farko. Sannan me yake faɗa? Sai yace istaghfiru li akhikum, ku roƙa ma dan uwanku gafara, ba ku karanta masa ba qul huwallahu 11, wani yace 12, wani yace ayi 7, wani yace ayi 10, an gane, ba tabara da yasin wanda bai iya ba yi qul huwallahu. Cha yake istaghfiru li akhikum, ku roƙa ma dan uwanku gafara. Mahaddatan alqur'ani nawa suke anan suka halarci wannan kin, kuma shi manzon me ya hana ya karanta alqur'ani? Saboda ba mahallin shi bane ba. Ga abin da ya dace, sanin hanya ya fi sauko, abin da ba mu da madibi illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da yayi shine mai kyau, abin da ya bari shine mara kyau. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah katira. Kuma mumini bai ya dace wa ya shiga gaban Allah da manzansa a wajen fada da aiki. Kar ka sake ka fadi wata fada da sunan ibada sai in Allah ne yace ka fada ko manzansa. Kar ka aikata wani aiki da sunan ibada sai in Allah ne yace ka aikata ko manzansa. Ziyarar makabarta ibada ce. Tun daga mutuwar mamaci, in mutun ya mutu, manzan Allah shi ya nuna mana shafe masa ido aiki, sannan a dan lullube shi, a zo a yi masa wanka, ya koya mana ga yanda ake wankan, hatta da adadin yanda ake wankan, manzon Allah sai da ya nuna mana ga yanda za a sanya shi cikin likkafani, in an dau makara yanda za a yi tafiya a raka gawa a kai ta makabarta, manzon Allah sai da ya nuna mana, yan kafa suna tafiya gaba da baya, dama da hauni, duk inda ka so. Amma in kana kan abun hawa ko keke ne, dole ka bari gawa ta shiga gaba, kai ka biyo baya. Wannan shine sunna, hadisi ne sahihi. In an kai manzon Allah ya nuna mana ga yanda za a shigar da mamaci cikin kabarinsa, hatta da yanda ake ginin kabarin, kuma zai kyale mu wajen addu'a, baya karantar da mu ya ce ga addu'a da za a yi. Don haka wannan addu'a da yayi, wannan ita ce karantarwa, ita ce sunna, an gane ko? Shine yace istaghfiru li akhikum, sai yace ku roƙa ma dan uwanku gafara. Kenan me za ku faɗa? Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu. Sannan sai ya ce wasallu lahu at-tathbita, ku roƙa masa samun tabbacin bada amsa, domin a yanzu ana yi masa tambaya. Kenan yake ce Allahumma ghafir lahu, Allahumma thabbithu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma thabbithu. Allahumma gafir lahu Allahumma thabbithu, haka ake buƙatar kowa wato ya tsawaita wannan addu'a. Farko dai ka buɗa da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ka rihi da shi, domin ya inganta a cikin hadisi duk wata addu'a, an gane ko, ana shamakance tsakaninta da karbuwa a wajen Ubangiji subhanahu wataala sai an yi salati ga manzon sa. Kenan kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan ka biyo baya da wannan addu'a, kuma za a kwashe lokaci wanda yake mai tsawo. In baka iya ba da larabci, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa, haka kowa zai tsawaita wannan tambaya, wannan addu'a. Kuma anan abinda muke jan hankalin ƴan uwa, da zaran an gama ta wannan lokaci ne ake gama binne mamaci. Idan aka mai da ƙasa aka yayyafa ruwa, shikenan an gama binne mamaci. In aka yayyafa ruwa, kar kai jiran sai wani ya raba muku addu'a, daga hannunka ka fuskanci alƙibla kai ta yi masa addu'a. Wannan shine. To shine yace Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqad, ya Allah kai gafara ga ma'abuta wato wannan makabarta ta baqi'a. Duk da cewa lokaci ya tafi, insha Allah nan da ya kamata mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.